da wannan dama yi mana tsokaci game da waɗannan kwanaki goma na ƙarshen watan Ramadan. Kamar yadda muka sani, Ramadan yana da ainihin wato kwanuka guda goma sau uku, ma'ana akwai goman da ake kira goma ta farko, a larabci ana cewa al-ashru al-awailu, sannan akwai goma ta tsakiya wanda su ake cewa al-ashru al-awaqitu, sai kuma goma ta ƙarshe shine al-ashru al-awakhir. To waɗannan gomomi guda uku nan waɗanda suka fi kowanne muhimmanci da tsada su ne al-ashru al-awakhir, waɗannan goman ƙarshe. Sai ta sayyida Aisha Allah ya ƙara mata yadda take, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance yana ƙara ƙaimi da himma a waɗannan kwanaki goma na ƙarshe sama da yadda ya yi a farkon watan. Ma'ana kamar za ka ce yanzu annabi yake fara ayyuka na ibada domin samun kusanci da Allah maɗaukacin sarki. To ina so dan mana tunatarwa ne kamar gaɓoɓi guda uku insha Allahu a tattakaice daga bisani, sai mu ci gaba da ainihin wato bayanin namu. Abu na farko, waɗannan goman guda uku daga yaushe suke farawa, menene falalansu ne, da menene abubuwan da ake buƙata a yi a cikinsu. Idan aka ce goma na ƙarshe, to daransu su suke fara wato shigowa, kuma daren na fara shigowa ne ranar da aka kai azumi na 20, irin wannan yinin da muke a ciki. Ma'ana idan aka ce yau gashi muna azumi na 20 kamar yanzu ko, to an jima ana yin buɗe baki, rana na faɗuwa, to an shiga daren goman ƙarshe kenan, shine daren 21, ita ce daren fadi. Kuma an gane wannan ke ko, da aka duk wani falala da kaji ake faɗi game da dare raki guda goma na watan Ramadan da kwanaki goma na ƙarshen watan Ramadan, to daga an jima bayan faɗuwar rana suke farawa. Akwai waɗanda suke ainihin wato ɗaukar lissafin daren wannan 20 da ta gabata, shine daren da muka wuto kenan da aka yi wa wannan azumin tsawur kenan ko, shi yasa har za ka ga wasu sukan fara tahajjud a wannan ainihin wato lokaci. To idan sun fara tahajjud ne da tunanin goma na ƙarshe, to sun kuskure idan ba a shiga goma ta ƙarshen ba, kuma an gane wannan da kyau ko, har yanzu ana goma ne ta tsakiya, wannan daren ita ce ƙarshen darerakin goma ta tsakiya. To waɗannan darerakin ba a bayyana wani falala wanda wani ke da shi saman wani ba tun daga daren farko har daren 20 ɗin, amma daga daren 21 to daga nan ne ake ɗaukar lissafin goma na ƙarshe. Don mutane da dama suna ainihin wato shiga ruɗani, wasu su ɗauka da cewa daren da ya gabata shi ne farkon darerakin goma na ƙarshe. To sai dai waɗanda suke juye tarawihinsu ta koma tahajjud a irin wannan daren, ina matsayinsu babu komai. Dama shi sallar da ake yi ta nafila ta dare a cikin watan Ramadan, to duk daren ne ake iya yin shi, ma damar alfijir bai fito ba. Ina fata an gane. Akwai masu yi farkon dare, shi ne wanda za ka ga mafi yawa ake yi a farko-farkon azumi ɗin. Farkon dare shi ne daga sanda aka ida sallar ishaqo, sai ga an tashi ana tarawihi, ana sallama, ana yi, ana sallama. Akwai masu yi a goma a tsakiyar dare, shi ne ma'ana idan dare ta raba. Akwai kuma masu yi a ƙarshen dare. To Umar ɗan Khattab a cikin ainihin wato riwayan al-Imamu an-Nasa'i da ya zo yana bayani game da waɗannan darerakin da kuma lokacin da ya sunnanta wa mutane su dawo su raya yin sallar tarawihin a jama'a, sai yake cewa lokacin da kuke komawa ku yi bacci, shi ya fi alkhairi ku yi wannan sallar na ƙiyamu Ramadan fiye da lokacin da kuke tashi kuke yi. Me yake nufi a wannan? Shi ne mutane suna yawan yin sallar dare a farkon dare, a farko-farkon watan, ya ce amma da za su yi shi a ƙarshen dare ya fi falala, saboda maganar annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya bayyana falalan ƙarshen dare. A wannan lokaci ne Allah yake sauka, a wannan lokaci ne ibada ya fi ainihin wato falala, domin Allah maɗaukakin sarki kai tsaye yana ainihin wato kiran bayi, wa zai yi mini ibada in karɓa, wa zai nemi gafara na in maza. An fahimta ko? Amma ba a cewa yin shi a farkon dare a wannan lokacin kuskure ne. Ba ma aka zo goma na ƙarshe, shi ne kamar yadda muke ƙara maimaitawa, daga daren 21 an jima kenan bayan mun sha ruwan azumi na 20 to ana son a ƙara kaini kamar yadda muka ji manzon Allah yana ƙara himma sannan annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce idan aka shiga waɗannan goma na ƙarshe yana daura damara shadda nizarahu ma'ana kamar ka ce zai daura zariyar shi kyam alaman akwai aiki kenan ko sannan wa ahya layla gaba ɗaya dare rakin annabi yake rayawa daga zaran an shiga farkon goma na ƙarshe to manzo Allah baya ƙara yin baccin dare gaba ɗaya dare rakin yake rayawa sannan saboda sanin muhimmancin waɗannan dare rakin wa ahya wa saiqaza ahla sannan zai kare iyalansa kamar yadda Bukhari da Muslim suka rawaito a hadisin ummuna sayyida Aisha Allah ya ƙara mata yadda to wannan shine abin da ake kwadaitar da mutane domin su ma su ƙara himma a cikin waɗannan dare rakin to me yasa ko daga cikin dalilan da yasa aka ce a ƙara himma shine ne shine saboda akwai daren Lailatul Qadr wannan Lailatul Qadr din Allah da kansa a cikin Al-Qur'ani yake khairun min alf shahr dare ce wadda alkhairinta tafi watanni dubu malamai masu lissafi sun ce zaka iya samun shekara da ake yi wata 12 ko to zaka samu shekara 83 har da ɗaya bisa uku shekara ma a ce ina fatan jama'a an gane shine watanni dubu to kenan wannan ya nuna ashe bai kamata mutum yayi sakaci ya bari wannan irin daren ne wannan falalan ta shigo ta wuce ba tare da yari bace daren ba daga cikin hikimar da ta sa annabi yake ƙara kaini kenan a waɗannan goma ta ƙarshe ina fatan jama'a an gane to shi yasa madadin ayi sallar tarawih a farkon daren to da dama sai kaga mutane na kai shi lokacin ainihin wato tsakiyar dare zuwa ƙarshen dare lokacin da Umar ya ce dama ya ci alkhairi an gane wannan ke ko sannan ƙari akan haka mutane za su ƙara samun lokaci da za su tsawaita wajen ibada kuma abin da ake so kenan a farkon daren nan za ka ga ba a fiye tsawaitawa ba saboda lura da lokacin an gama shan ruwa kenan akwai gajiya kuma dama haka ce ana wa mutane sallar jama'a a lura da yanayinsu wasu tsofaffi ne wasu yara ne da makamantansu to amma da zaran an juya shi tsakiyar daren kafin a fito sallan an dan samu hutu kaɗan to an ƙara samun a little bit energy da haka mutane za su samu nishaɗi yayin da suka fito to idan aka ƙara tsayin lokutan sallan to mutane za su iya jurewa kuma abin da ake so kenan idan da mutum zai iya raye daren duka to shine abin da aka fi kwadaitarwa shi yasa waɗannan kwanaki goma na ƙarshen to abin da aka fi so shine mutum ya ɗauki lokaci mafi tsayi a cikin dare da haka idan dare da ake magana yana da awanni 8 ne misali to kayi sallah cikin awanni 8 din nan daidai ne ba kai kuskure ba an fahimta ko in hakan ba zai yiwu ba to ka rage kaɗan shine kumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila idan ba za ka iya raye daren duka ba to ka rage kaɗan shine cikin awa 8 din nan sai kai awa 7 sai zama lokacin hutun awa 1 ne in haka mai yiwuwa ne idan haka ma zai yiwuwa to sai ka ƙara ragewa sai ka samu koda 6 ka ƙara gangarowa koda 5 to in ba haka ba ka raba daren ka cinye rabin daren kana ibada shine nisfahu jama'a an gane wannan da kyau ko to abin da ake kwadayi kenan yasa kuka ga ake juyar da lokacin sallar tarawih sai ta koma bayan an dan je an yi bacci an dawo to a larabcin mutum ya je ya kwanta ya sake dawowa ya tashi kafin ya fara ibada to wannan ibada ana kiranta tahajjud kaji daga inda kawai ake kiranta tahajjud kenan to wannan ko da ma misali iya ma'anar larabcin ka fahimta kaga babu dalilin da wani zai yi tunanin wai wannan sallar wai ba sunna bace wai bid'a ce haka aka samu wasu takarkaru da sunan malanta suke bid'antar da wannan ibada da ake yi na tahajjud dan me bambanci da tarawih da ake duk ita ce fa duk sallar ce lokacin ne kawai aka aini wato jinkirta kamar yadda kaga sallar juma'a wasu masallatan za su yi shi ne a tsakiyar rana za su fara huduba kamar 12 zuwa karfe 1 haka ne wasu masallatan juma'a kuma za a ga shi can bayan ta nuna 2:30 zuwa 3 ina ba ta fahimta to yanzu daga cikin wannan guda biyun wanne ne ba sallar juma'a ba duka sallar juma'a ne wannan sun shi a farkon lokaci ne wadancan kuma suka jinkirta to haka fa sallar hasham a kira ta da sunanta na Hausa da ake yi bayan isha an fahimta ko da tarawihi da ake maidawa lokacin tahajjud. Dama ne ma'anar tarawihi din ne shine wai in an yi sai a huta daga raha, an fahimta ko? To tarawihi hutu 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 da yawa da ake yi raka'a biyu din. Allah ya sa an fahimta. Kaga wannan na ƙara nuna dalilin da yasa ake son a rinka cika adadin rak'o'in a cikin watan Ramadan. Shi yasa ma ake kiran sallar tarawihi. Amma aka yi raka'a ɗaya aka fita, ina tarawihi? Ko aka yi uku aka fita, babu tarawihi. An fahimci wannan da ke ko? Da haka babu wani wato bid'anci a cikin tahajjud. Kuma da maza da mata duk daidai ne, kowa ya fito. Jama'a an fahimta ko? To menene abin da ake buƙata idan aka shiga waɗannan goma na ƙarshen? Mun dai fara ji ana son mutum ya ƙara ƙaimi. To ƙaimin da za ka ƙara kuwa, to a tsayuwar daren ake tsayi shine ƙiyamu Ramadan. Jama'a an gane wannan da ke ko? To alaƙar kamar yadda muka ce raye dare rakin da kuma kwanaki goman ƙarshe shine domin wannan dare mai daraja ta Lailatul Qadr da Allah madaukakin sarki yake kaddara ayyukan bayi. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, daren da ake kaddara ayyukan bayi, wato annual budget na bayi a daren ake yi. Da haka duk bawan da yake son shekarar shi da za ta gabato ta cika da alkhairi, to a same shi a wannan daren yana raya sallan, yana raya ibadoji a cikin daren. Domin Allah ya ce salamun hiya hatta matla'i fajr, gabaki ɗaya daren to aminci ce. Jama'a ana fahimta ko? To daga sanda aka ce rana ta fada, to an shiga wannan daren kenan, an fara samun amincin. To kai da zaka ɗauki lokaci mai yawa na daren karaya, kai ne ka fi samun rabo. Shi yasa kaga manzo Allah yake raye daren duka. Sannan kuma ibada da ake yi da falalin da ake samu ba a wakiltan wani, babu wanda yake wakiltan wani. Shi yasa kaga har shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai wakilci matan shi da iyalan shi ba. Da haka saboda ya san kowa zai yi wa kanshi, su ma sai ya tashe su a cikin kwanakin. Inda a farkon daren ko a farkon watan afwan annabi na barin su yi dan abin da ya samu, amma an zo ƙarshen watan baya ƙarewa, sai ya ce kowa ya tashi. Kina sai da kace wasai kaza ahla, zai tayar da iyalan shi ba. Da haka a matsayin ka na kai ne limami da kake jin sallah, ba za ka wakilci mahaifinka ba, ba za ka wakilci mahaifiyarka ba, ba za ka wakilci matanka ba ko ƴaƴanka, kowa shi zai yi wa kansa. Alaikum anfusakum. Ina fatan jama'a an gane. Dan haka idan mutum ya yi wato tashi a wannan lokaci, me ake buƙatan ya yi? Abinda ake buƙata shine raya daren, qiyamul layl din. To ibadojin da ake raya daren da shi, na farko karatun Alƙur'ani. Jama'a ana fahimta ko? Na biyu zikirori tabbatattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Su dangin salati wa manzon Allah. Jama'a fahimta ko? Su dangin istighfari, su dangin tasbihi da hamdala da hailala da hauƙala da makamancinsu, duk su ake son mutum ya rinka yi. Kaji na biyu kenan. Na uku addu'a, sai addu'o'i. Kun gane yadda na karkasa ko? Karatun Ƙur'ani, ambaton Allah a babin azkar, sai kuma addu'a'u, addu'o'i. To waɗannan ibadojin guda uku su ake son mutum ya yawaita yin su. To dukkan waɗannan ibadoji guda uku ko suna shiga idan mutum ya tashi ya sallah. Akwai su a cikin sallah. Kaga dai a cikin sallah za ka yi karatun Qur'ani, za ka yi zikirorin, za ka yi salatin manzon Allah, za ka yi istighfari, za ka yi hamdala, za ka yi tasbihi, duka za ka yi su. Sannan kuma za ka yi addu'a. Wannan shine dalilin da yasa ka ji ake cewa sallar dare ita tafi kowace ibada falala a cikin dare rakin nan. Kuma ana gane yadda bayani yake ko? Da haka mutum ya raya sallolin dare a cikin kwanakin nan. A gaɓoɓin sallolin daren kuma wuraren da suka fi kowanne falala, to na ɗaya shine tsayuwar, tsayuwar daren. Jama'a gane wannan da ke ko? An tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yafi falala a cikin ibadar sallar dare, yace tulul qunut, wanda aka daɗe ake karatun Qur'ani. Ko kun fahimta? Sannan kuma wanda aka daɗe wajen gaɓoɓin ambaton Allah shine a cikin ruku'u da sujuda. Dama duk sanda aka tsawaita tsayuwa, to by extension za a tsawaita sujuda da ruku'un wannan tsayuwa. Haka annabi yake yi. Da haka kaji Huzaifa ibn al-Yaman, Allah ya ƙara mashi yadda, da ya bada labarin sallar daren manzon Allah, haka sayyida Aisha ita ma da aka tambaye ta yaya sallar daren manzon Allah yace idan manzon Allah ya zo ya fara sallar kada ka so ka ga yadda yake kyautata tsayuwa wajen karatu dan manzon Allah a raka'a daya sai ya karanta Bakara gaba daya kuma ya kara da Ali Imran ya kara da suratul nisa ya kara da maida ya kara da an'am da a'raf da anfal da tauba dan aiki sai manzon Allah saboda tiwal shi yasa ranar da Huzaifa yayi gangancin din manzon Allah sallar dare yazo yaga kai annabi na sallar dare shi sai bi shi wallahi da kanshi ya bada labari yace da yaji annabi ya dauko suratul baqara tunanin shi aya 100 annabi zai karanta yace da ana kaiwa aya ta 100 yace sai yaji annabi ya zarce yace to ko dai 150 ga wannan ya 150 ki shi da kanshi ba yake riyawa kuma ya bada labari da aka zo 150 yace annabi ke wuce sai nake ka ya karau bi a kai 200 zai karanta yace wallahi annabi ya zarce sai da ya kai rabbana la tu'akhizna in nasina sai da ya soke gaba daya aya 286 yace sai nace wai to a dai ruku mu huta yace wallahi sai naji annabi yace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya dauko suratul nisa yace wa ka na dauka yace to ko annabi na san ya dan kare shi kashi 300 yace to bari mu gani ya kai 100 a cikin nisa'i din yace sai da manzon Allah ya jira suratul nisa'i ma aya 170 ko 69 jama'a gano wannan da kyau ko yace sai nace to lalle mun tsayu bari da ayi ruku yace sai naji annabi yace alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa kuma wallahi sai fara kuma Ali Imran sai da ya sauke shi gaba daya yace na rantsi da Allah dab na so in yi abun kunya a wannan daren aka da mai ne abun kunyan da kai na so in fita sallar kai ne dama annabi bai kira shi ba to kaji wannan shine sifar sallar tare to yace da annabi ya ruku mahallin shahi kenan dade wanda yayi a ruku kwatan kwatin tsayuwar da yayi ai wani aiki sai manzon Allah yasa namu wasa ne fa ba wake ma magana namu jama'a kuna fahimta haka sayyida Aisha ma take tace in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama karatun nan cikin natsuwa zamu zo mu bayyana sifar karatun yace idan yayi ruku to dai dade a ruku'un ba shine yayi rabin lokacin da ya dauka ta da yake kai kaga kaddara annabi ya karanta suratul baqara ayar farko a raka'a farko to idan yayi ruku kaga akalla zai maimaita tasbihin da yake yi sau 289 ko da shida in aka dauki adadin ayoyin ma kawai kenan ba ba wai dadewan ba haka kenan shi ma ba wasa ba to haka in yayi sujuda ma qaribu min as-sawai haka nabi yake sallar dare shi to irin wannan ake san a faifaya to kai da zaka irin wannan sallar irin ta manzo Allah dama ina zaka wuce raka'a 11 a dare sai saka ji Aisha take annabi bai taba wuce raka'a 11 ba dan sallah ce na tsakiya an fahimta ko to amma mu da muke HS shine zaka ga kullun ana tambaya an gama 11 na iya sake tashi in kare yi dole kai tayi mana tunda in kana son kai da yawa ka kwatanta irin na manzo Allah mana gaba daya daga cikin magabata akwai wanda aka ce in ya tabbarta sallah shi tun bayan sallar ishan irin ta manzon Allah ya taba yi wata ranar Usman dan Affan aka ce shi a tsaye sai ya sauke Qur'ani gaba daya Qur'ani wallahi aka ce Usman sai ya sauke da aka kafin yin ruku'u an kira a salatu to kaji irin raka'a ɗayan da shi yake yi jama'a ana fahimta ko to wannan shine ina gaya mana wannan misali ne dan mu gane yadda ya kamata mu yi himma ana fahimta ko da haka da an shiga wannan daren kakai wasa kamar yadda muka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cewa wannan dare ta Lailatul Qadr duk wanda yewa kanshi wato hakiya ko menene ake cewa tsakiyar da babu ruwa barakallahu fi har ya rasa alkhairan wannan daren to wannan ya zama matsiyaci duniya da lafiya ba zai taba samun wani alkhairi ba dan a ce Allah ya baka daman ga dare kwaya guda wanda in kai ibada alkhairin da zaka samu ya fi ka shekara 83 a rayuwa kana ibada ya fi ba ce kunnin doki ba ya fi khairun min haka Allah ya ce malamai suka ce al'ummomin da suka gabata Allah ya kaddara musu suna tsawon zamani dama tun zamanin annabi Dawud manzo Allah ya ce yanayin halitta ke na ƙasa, haka tsawon shekaru ke na ƙasa. Da haka ana ta depreciating ne har aka zo annabi yake da mashi al'umman shi mafiya yawa 60-70 ne waɗanda suka riƙe wuta kenan, sai ɗan kaɗan ɗan tsiraru wanda su kuma za su tsallake. To ka gaya min mutum nawa ne za ka samu yanzu ya tsallake shekara 83 a duniya? A cikin masallacin nan za a samu mai shekara 83? Ba masallacin nan ba, ko anguwan nan aka kewaya in aka nemo masu shekaru 83 fa 'yan ƙwayanni ne shi ma akwai. To abinda ake ce maka yanzu ga dare ƙwaya guda za ka iya yin ibadar da a tsawon wannan shekarun mutum ba zai same shi ba. Ya kamata a ce ka haramta wa kanka wannan alkhairi? Kuma da Allah ya tashi taimakonmu sai ya bayyana mana ya ba mu din wato satan ansa, ya ce daren a watan Ramadan ake samu. Kai ko da ba a ce maka a goman ƙarshe ba bai kamata ka raye daren duka ba na Ramadan ɗin saboda ka samu wannan daren? Amma duk da haka sai aka ƙara ce maka shi a goman ƙarshe. To kai ko in ba malalaci ne kai ba, wannan falalan goman ƙarshen nan da ake faɗi ka ji sirrinta, bai kamata ka bari a ce an yi goman nan ba da kai ba. Amma ana fahimta ko? To yaya ake ibada a cikin dare yake? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yana sallah, ummuna Ummu Salama Allah ya tsara mata yadda yace manzon Allah yana karatun shi na Qur'ani a sallah ko ba a wajen sallah ba, karatu ne murattilan kamar yadda Allah yake wa rattilil Qur'ana tartila, da haka daki daki yake karatu. Da haka ya kai da zaka yi sallar dare, tarawihi, tahajjudi, qiyamul layli, hajjam, to ka rinka yin karatu ne na nazuwa, haka annabi yake yi. In kai sabanin wannan to karatun Qur'anin ka bai dace da wanda Allah yake so ba. Sannan manzo Allah yana yin karatu mufassaran ko mufassiran, karatu wanda zaka rinka jin fassaran karatun yana shiga kwakwalwanka saboda yadda yake yi a cikin natsuwa. Sannan yaqifu ala ru'usil ayi, duk karshen aya sai annabi ya ga numfashi, baya hada aya da aya. Kun ga da annabi yake karatu? Da haka in kuka fahimci wannan tsarin da ake bi wajen karatun sallan kenan jama'a. A ƙarƙashin wannan ashe kenan babu dalilin da wani ko wasu za su shar'anta wa kansu cewa mu muna son mu sauka ne a cikin kwana goma. Kun ji daga asalin inda aka fara samun kuskurewar lissafin kwanaki goman kenan, wasu saboda sun riga sun ƙara wa kansu za su sauka cikin kwana goma, to kullum za su karanta kaza sau goma. To su fara tun daren 19 saboda mafi yawan azumi 29 ake yi. In ba su fara tun 19 ba to suna iya nishin na ƙarshe. Kun ji asalin da aka faru wannan kuskuren kenan, sai mutane suka ɗauka shi ne daidai. Jama'a ana ganewa ko? To amma me muke cewa mu yanzu? Sauke karatun Alƙur'ani ba sharaɗi ba ne a sallolin daren. Abinda ake so shi ne dai kai ka ɗauki lokaci mai tsayi kana ibada. Da haka idan kun iya sauke Alƙur'ani ba ku yi kuskure ba, amma dai ku yi mura'atin tsarin da annabi yake bi. An fahimta ko? Kenan ka gane in za ku irin na manzon Allah, in ba ku samu kun sauke ba ba ku yi kowa laifi ba. Amma in kun sauke daidai ne, kai ba ma sauka ɗaya ba ku yi biyu, kai ku yi uku, kai in ma za ka iya yin sauka a kowace dare ka yi, amma kai karatu irin ta manzon Allah. Sai mu ga ta yadda za ka yi saukar. Na fata ana ganewa. In za ka iya ka yi, amma dai ka kiyaye karatun irin ta manzon Allah, abinda muke cewa kenan. Sannan abu na biyu, ɗan uwa masu albarka, sallar dare mafi falala shi ne wanda za a rinka yi raka'a biyu ana sallamewa. Manzo Allah ya ce salatul layli masna masna, domin ya fi sanya nishaɗi musamman wannan da aka ce ana son a tsawaita, kuma kana yi ne tare da jama'a. Idan ana yin biyu ana ɗan huta wannan, to kana ba mutane daman su ɗan karara. An fahimta ko? Shi yasa annabi ya kwaɗaitar da a rinka yi biyu. Amma a cikin sifofin sallar manzo Allah ya tabbata wani lokacin annabi yakan haɗe sama da biyu ko huɗu, wani lokacin ma ya yi shida gaba ɗaya, wani lokacin ya yi takwas gaba ɗaya, sannan ya tashi ya kawo wuce. Amma ka ga wannan in a jama'a ne to akwai mashaƙa. An fahimta? To annabi kuma ya ce man amanna falyuhasib, ka rinka lura da mamunka. Ina fata in za ka yi kai kaɗai to ka je ka yi ba matsala. Kamar yadda ainihin wato za mu zo mu ji idan kana ganin kana da daman ka yi a kai kaɗanka za ka fi samun nishaɗi, ka yi karatunka ganin dama ka tsawaita rukunka da sujudinka baka tunanin wani nabinka to kai a hakan kai kadai shi yake koda a cikin watan Ramadan shi yake da hakan kana da yancin ka fara daga farkon daranka ka gama a ƙarshen daranka kai kadai ne an fahimta amma kaga in za a yi tare da jama'a wannan zai yi wahala zai yi wuya a yi ko kuma a ce ka samu ire-irenka matasa masu jini a jika masu lafiyayyen kwakwalwa da gabobin jiki kafa ba ciwo kuma ga hadda sai ku haɗu ya ku ya ku kuna yi a sallan ma kuna musaffa sai in ka yi raka'a biyu ka gaji wani alaramman ma ya karba har ku kai asuba daidai ne kuma an gane ko amma ka ga an haɗa da manya da yara da dole sai an yi an lura da su amma su ma da za su zuwa wannan lokacin kasi tsammanin za a zo ana mu da hammatan Allahu akbar ne ko yawwa dama shi ma zai zo da shiri jama'a ana fahimta ko sannan abu na gaba kamar yadda muka ce idan aka samu aka ainihin wato zo wajen addu'a mafi salala da ake son mutum ya yawaita yi a cikin kwanaki goma nan babu kamar Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni domin a sayyida Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ta tambaye shi cewa idan Allah ya yi min gaman ka kai na riski lailatul qadr wata addu'a za ka ban ya manzon Allah to abinda za ka ce ne ka cewa sai ce Aisha ita ce wadda Annabi ya fi kauna duk duniya ita ya fi so dan an tambaye shi man ahabbun nas ilai ya ce Aisha kai tsaye bai ma tsaya ya tunani ba haka wanda zai mutu gare ya mutu dai shi ne sai aka ce a'a ba wai cikin mata ake nufi ba sai ce to abuha mahaifinta in cikin maza kuke nufi kaga duk sun kwashe komai jama'an gane wannan da kyau ko sai suka ce a'a ba wannan ake nufi ba ya manzon Allah har ila yau amma kaga muhalli shahid darajar su ya bayyana da haka in kana kin su to ka ki masoyin su shine manzon Allah ina fatan jama'a gane to an Aisha nan ce fa take tambaya Annabi cewa ka koya min addu'an da zan yi sai Annabi ya koya mata wannan kai in ba ki dagumi bane kai ka san wannan addu'an ba mai arha bace dan Annabi ne ya gaya wa kuma Aisha wanda yafi kauna to shi yasa addu'a da tafi falala kenan da haka ka yawaita yin sa a dukkanin dare rakin kuma an gane wannan mutum ko ana yin al-qunuti a sallar witr ya tabbata Annabi ya shar'anta shi ya kuma yi wato karantar da addu'an ma da za a yi a ci dan haka malamai suka ce kamar yadda kaga a karatun Qur'ani abubuwan da suke Qur'ani shi kada yake karantawa ko ba zai yi ka karanta ko da hadisul qudusi ba an fahimta to haka addu'an da ake yi na kunutun witri wanda Annabi ya karantar ake yi wasu malamai ma sun kai tsananin cewa salati ma da ake yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama to dan an samu wasu magabata suna yi ne su ma daga rabin Ramadan zuwa ƙarshe shine suke karawa da salati sannan wasu malamai suka ce an samu wasu magabatan har ila yau suna ƙara addu'a yasir wanda ba a rasawa dan haka in an taƙaita iya abin da ya tabbata daga magabata na ana ganin an yi daidai amma in aka zarce jama'a to an yi bid'a daga cikin zancewar shine a rinka rera addu'a kamar ana karatun Qur'ani wannan ba daidai bane Qur'ani Allah ya ce a rera kamar yadda manzo Allah ya ce man lam yataganna bil Qur'ani falaysa minna amma addu'a ba a auto Allahumma inna ana haka ba a rera addu'a sai a karanta shi kawai da an yi wato murya aji kuma iya Allahumma hdina fi man hadai har zuwa ƙarshe ayi salatin manzon Allah babu laifi a ɗauko wasu matsaloli ɗaya biyu uku wadda al'umma suka yi musharaka wajen buƙata kamar samun zama lafiya da tsaro da abubuwa makamancin haka saboda yanayi da aka samu kai a ciki to da an yi wannan kawai sai a rufe amma ka ga wasu wai har liman kwakwo addu'o'i yake yi sai a yi daɗe wanda ba a yi a tsayuwar karatun sallan ba ma wasu masallacin wai sai a awa biyu ana addu'a ba daidai ba ne wallahi ba daidai ba ne a san wannan jama'a an gane wannan da ke ko Allah ya sa mu dace don haka na'am na'am haka akwai kunuti da ake kira kunutun nawazil wato kunuti da ake yi saboda wani matsala da ya bujuro wa al'umma musulmi da addinin musulunci irin shi ne muka karanta in ba kuma ta ba lokacin da muke bayanin waɗanda wato suka yi mutuwar shahada din nan muka ji akwai wasu makaranta guda 70 da wasu suka yi wacce gilla sakamakon wannan abin Annabi ke rinka yin alkunuti bayan sallar subhi ana cece da an dago ruku da Annabi ya daga hannu sai fara Allahumma alayka bi zakwan alayka bi ri'il alayka bi aqiya da makamancin su to anan malamai sun ce nazila din ita ma iya ita ake tsayawa abinda suke gudu kada an yi wato a fadada ya zama yanzu an shigo da wasu maganganu wanda an yi kari ne a cikin ibada da yake da ka'ida sallah ibada ce mai ka'ida da haka duk abin da za a yi a ciki an karantar da shi ai wannan na daga cikin dalilin da ake munaza'a da wasu malamai da ke cewa wai in kai ruku'u kana iya yin addu'a da yaranka na huta amma da sallah wani ibada kenan da bai da tsayi an fahimta ko to haka su Imam Ahmad da wasu malamai suka ce da zarar limami ya wuce iya addu'a da tara'a ta bashi to yanzu ya koma yana surukatan shi ne shi a sallah matsayin shi daya da wanda zai rinka magana da wani a sallah shi yasa wasu malamai suka ce da zarar ka ji liman ya zarce din nan ko to ka fita ga bashi waje dan yanzu ba sallah yake yi ba to wannan kuma ya fi wato a ahwat ya fi gaskiya abin da ya kamata a tsaya kan shi domin tabbas kowa ya san sallah ibada ce wacce take da ka'ida da tsari ina fatan jama'a an gane to a nazila gwargwadon irin nazilar da ta faru gwargwadon abin da liman zai yi addu'a a kai ai shi yasa yake da kyau limamin dama da zai yi ya zama ya san larabci kada a samu irin yadda na ji wasu yara ke bada labari shekaran jiya wai sun je wani masallacin juma'a ne suna zaune limami na hutuba kawai sai suka ji limami a cikin hutuban shi yana cewa Allahumma dammirna kuma ma muna amin wallahi jama'a yace su dai da suka ji sai suka tsuru tsuru haka da yake su san me ake cewa su liman din bai san me yake karantawa su ma mamun da'ufa talibu ne wal matlub wallahi kuwa shine wasu ma suka yi ta bada misalan irin hakan da suka gani to kaga limamin da bai san me yake cewa ba zai zo ya gama tsitsi ne muku kuma za ta matsala kenan ina fata an gane eh duk cikin alfasa addu'a ne malam da magana cewa cikin addu'a Allahumma jina fi ma haraitin in aka zo innahu la yazillu man walayt wa la ya'izzu man adai duk addu'a ne ai bi ma'ana mu dinnan ya Allah ka kaskantar da mu tare da waɗancan kaskantattu ka ɗaukaka mu cikin waɗanda suke ɗaukaka ku in ka ɗaukaka mu ba wanda ya isa ya kaskantar da mu so addu'a ake yi da wannan ibarar babu laifi insha Allah jama'a ana fahimta ko to sai gaba ƙarshe ga sha mun ci rabin lokaci na so mu yi shi ne cikin minti 5 saboda mu lasa ba ko to Allah ya sa mu dace dan haka na kware da gaske saboda a je na katse abin in su jamin sai ya samu matsala to kamar yadda nake karin abin da ake bukata mutum ya yawaita yi mun ce karatun qur'ani ko azkar addu'a wanda duk suna shiga cikin sallah wannan yana alamta idan an samu wanda lalura ta sa ba zai iya tsayuwar sallah ba kamar mata masu laluran jinin al'ada kaga su babu sallah kan su ko to amma ba za su fasa karatun qur'ani da azkar addu'a ba to za dai su iya raya daren to raya daren ba lallai sai wanda ya tsaya cikin sallah ba kadai Allah ya sa kun gane abin da nake son fitar da haka kana iya raya daren da wasu nau'ukan ibada an gane wannan ke ko daga cikin nau'ukan ibada da malamai suka ce mutum ya kwadaici wajen yin shi akwai itikafi shi yasa kaga Annabi a cikin kwanaki 10 nan yake shiga itikafi saboda in ka shiga itikafi ka samu cikakken lokaci da zaka sadaukar wadda ibada ce kawai in ba ibada ba ba abin da zaka yi dama ma'anar itikafi kenan ka an yi wato tattare gaba daya ka koma gaban Allah duk wani al'amarin duniya ka yi mishi kashi uku sai bayan sallah kuma ina fata an gane da haka in ka shiga itikafin nan duk wani sabgar duniya ba za ka yi ba shi yasa mutum akwai wasu abubuwan ma da in ya kuskure ya yi su to yana yin su itikafin ka baci kamar mutum ya je ya yi mu'amalar aure da iyalin shi ko abubuwan da suke da alaka da hakan Allah ya ce wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. An fahimta ko? Ina son ku gane daga cikin muhimmancin kwanaki 10 ne. Shi yasa Annabi aka ce duk Ramadan din da yake yi to 10 ƙarshe itikafi yake shiga. Ramadan din shi na ƙarshe ma aka ce tun 11 ya shiga itikafi. Da aka kwanaki 20 tun ƙarshe yayi itikafi da su. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Jama'a an fahimta ko? Sannan daga cikin abubuwan da ake kwadaitarwa ga wanda yake da hali to shi ya sani cewa itikafi da ma aslan Annabi ya ce ba a yi sai a dayan masallaci uku masallacin Ka'aba masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Baitul Maqdis da aka kaga in mutum na da wadata to sai ma ya tsallake gaba ɗaya ya je ya umra kuma ya itikafi shi domin umra a cikin watan Ramadan kuma manzon Allah ya ce ta'jilu hajja la dan shi kamar wanda yake hajji to mutum na da hali kaiye wa kanshi tsakiya da babu me kake mana ina fata an fahimta Allah ya sa mu dace sannan ƴan uwa masu albarka daga cikin abubuwan da ake so mutum na iya samun daman yin sadaka a cikin dare rakin domin falalan a cikin dare ne shi yasa malamai suka ce magabata ba sa wasa da wasu 10-10 guda uku 10 ƙarshe na watan Ramadan masu hankali ba sa wasa da shi ulul albab 10 farko na watan Zulhijja magabata ba sa wasa da shi sai 10 farko na watan Al-Muharram waɗannan asharat guda uku nan to malaman magabata ba sa wasa da su saboda falalan su an yi kokarin ayi muqarana tsakanin 10 ƙarshen Ramadan da 10 farkon Zulhijja wanne yafi falala domin 10 farkon Zulhijja Annabi yace ibada a cikin su to babu wanda zai iya samun ladan da suke samu sabai suka ce har wanda ya mutuwar shahada manzo Allah yake har mujahidi wani samu ba sai dai wanda ya je jihadi da dukiyar shi da ran shi kuma duk suka kare a can shi ya mutu a can ya samu mutuwar shahada dukiyar ma suka tsalwanta a filin yaƙi shine malamai suke muqarana to da suka tashi tantancewa sai suka yi aljam'u aula min al-tarjih suka ce ana maganan dare raki to dare rakin 10 ƙarshen watan Ramadan su suka fi kowanne dare duk duniya shi yasa malam Sa'idu dan Jubair yace daren Lailatul Qadr da muke magana nan ko idan ba an samu daren da yake da irin shi ba to duk rayuwar dan adam ba zai samu dare mai albarkar sa ba an gane ko amma ana maganan yini to babu yini mai albarka mai falala kamar yinin kwanakin Zulhijja shi yasa a cikin su aka ce mutum yayi azumin muka har ya hada da azumin Arafa ga wanda bai je aikin hajji ba sannan ranar sallah rana ta 10 aka ce ai ta yin layya saboda ibadojin yini a cikin waɗannan kwanakin su suka fi falala to mutum na iya samun falalan yin sadaka a cikin dare rakin wannan watan ba kar ku manta har yanzu ana cikin watan Ramadan ne dama akwai falalan yin sadaka a cikin watan Ramadan to ina kuma in kai a cikin waɗannan 10 ina kuma musamman ya zama ya dace da cikin dare to sai ya za a sadaka ya dace da cikin dare kai ifaru fa'i domin mun ce da zarar rana ta fada an shiga dare rikin ko to duk wanda kai wa ifta a cikin dare rikin ka samu wannan alkhairin khairun min alf shahr ana fahimta ko jama'a to haka ka taimaka wa wani mabukaci wanda yake cikin wani hali sai ka kawo mishi agaji ya dace da wannan to kaga kenan abubuwan da ake bukata kamar yadda muka ce idan mutum ya samu dama yin umara idan ya samu dama ya je itikafi a waɗannan masallatai idan ya samu ainihin wato ikon yin sadaka sannan karatun Qur'ani ambaton Allah sai kuma addu'a wanda kamar yadda muka ce a cikin ambaton Allah nan salatu manzon Allah na ciki ta yawai ta yi wa Annabi salati manzon Allah ya ce duk wanda ya mishi salati ɗaya Allah zai mishi 10 sannan duk wanda ya wa manzon Allah salati sai an nuna wa manzon Allah cewa wane dan wane daga wuri kaza ya aiko maka salati da sallama sannan yawaita istighfari bayan Allah ba sa wasa ya istighfari shi yasa cikin addu'o'inka mafi girman abin da ya kamata ka yawaita roko shine kyakkyawan makoma a lahira domin nan ne asalin manufan zuwan ka duniya ma da haka kada ka bari ya zama kawai addu'an neman duniya ya fi rufe maka ido domin annas man yaqulu rabbana atina fid dunya kama lahum fil akhirati min khalaq waɗannan asararru kenan amma wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana kaga a duniyan ma ba kowace iri ba hasana sannan kuma sai ce wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. To wannan shine addu'an bayan Allah na gani. Allah ce ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. To mu kiyaye mu tsantsanta neman wato samun sauki a lahira, amma wannan kare ya mantar da kai rabanka na duniya. Wabtagi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah amma wala tansa nasibaka min ad-dunya. Kaifa ka yawaita rabbana atina fi ad-dunya, sanan ka yawaita wancan hadisin addu'an ummuna Aisha. To yanzu ka duba wannan addu'a zaka ga ma'anan wannan maganar da muka yi. Me ake fadi a cikin addu'a? Allahumma innaka afuwwun, ya Allah kai ne mai afwa. Tuhibbul afwa, kuma kana murna kana farin ciki kana kaunan yi wa bayi afwa. To ni tsaye ne daga cikin bayinka, fa'fu anni, kai min afwa. In kai sa'a Allah ya maka afwa, to na ɗaya dai Allah ba zai ƙara fushi da kai ba. Haji sirrin addu'a, dan Allah ba kaman mutum ba ne. Mutum ne zai maka alkhairi yanzu, amma an jima sai ya takaici ya yi nadama. To Allah in ka ga ya maka alkhairi yanzu, to ka tabbata ka cancanci alkhairi ne, kuma har ƙarshen rayuwanka ba zai ce ya fasa ba. Ina fata an gane. Na ladina sabakat minna alhusna ulaika anha mubad la yasma'una hasifaha. Wannan shine sunnan Allah. Dan haka Allah ya ce, manzo Allah ya ce wa Aisha, kai yawaita yi wa Allah magiya, domin Allah ne afuwa ne. Ki nemi ya miki afuwa, in kika samu afuwan Allah an gama. Kuma an gane wannan da kyau ko? To ka ji sirrin kenan. To ka ko ga afuwa mafi girma shine a gobe lahira a ce ka tsira. Kuma an gane wannan da kyau ko? To wannan shine sirrin addu'a. Da haka abin da ya kamata a yawaita yi kenan. Dan kuma masu albarka abubuwan da suka samu kenan. Wala'alla akwai abubuwan da muka yi kusuri a ciki, idan munasaban hakan ya sa mun tuna su sai mu kawo insha Allah. Allah ya sa mu dace. Da haka bari mu koma tafsirin.